Dr. Ibrahim Ibrahim wanda ya zanta da muryar Amurka dangane da bukukuwar ranar ilimin yaya mata ta duniya da aka yi makon jiya ya ce Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna a fannonin ilimi daban-daban hususan bangaren ilimin yaya mata da na kiwon lafiyar al'umma.
The future collaboration nowadays between Egypt and Nigeria in the field of education, going to exchange experience and exchange ideas how to solve the problem of each countries in the field of all types of knowledge and all fields of education.
Yace hadin gwiwar tsakanin Nigeria da Masar zai mai da hankali ne wajen musayar ra'ayi da fasaha kan hanyoyin warware matsaloli da kalubalen kasashen biyu a kowanne fagen ilimi. Musamman la'akari da cewa Najeriya na da muradin karfafa fannin ilimin kimiyyar kiwon lafiya da sha'anin harhaɗa magunguna.
Especially the Nigerians are actually strengthened on the medical education, especially pharmaceutical education, dentistry education.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayero Kano ta shirya taron faɗakar da iyaye kan muhimmancin ilimin yaya mata a ƙarshen makon da ya gabata. Farfesa Aisha Abdul Ismail ita ce daraktar cibiyar.
Ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa. Wata kuma uwa ita ce makaranta ta farko. Tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk ƙarfafawa inda za ta iya rike makarantarta da kuma bunƙasa wannan makarantar yanda za su zama masu amfani a al'umma. Saboda haka shi yasa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba, mu ya kamata mu tashi mu yi wannan maganar mu yi. An karar da mutane cewa ƴaƴa suna da muhimmanci, ana buƙatar yara a sa su a makaranta. Wani sa'in dalilin da zai sa a sa su a makaranta dalili ne mai ƙwari, to kaga anan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta yi wani abu a kai. Wani sa'in dalili ne na rashi, to amma kuma rashin ma kala-kala ne. Akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta, amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin.
Shi kuwa Dr. Mekana Madaki na sashen nazarin halayyar ɗan adam jami'ar Bayero Kano cewa yayin rashin ba da ilimi ga yara musamman yaya mata na haifar da fitina a cikin al'umma.
Yara sukan tashi ba a maida hankali kan iliminsu da tarbiyyarsu da rayuwarsu ba, wannan yakan sa su fita su yi wata watan gaririya a titi, kuma sun zama haɗari ga al'umma in ba a sa'a ba su shiga cikin miyagun laifuffuka ko halayya wanda za su haifar mana da abubuwan da ba ma fata. Abin da za mu yi a dunkule shi ne al'ummar da a ɗaiɗaikunmu da rukunan al'ummarmu da ƙungiyoyinmu a unguwanninmu da shugabannin gargajiyarmu da hukumomin mu haɗu mu ce wannan abubuwan muke so ya samu raguwa.
Dr. Mekana Madaki kenan na jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.